ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ango amarya sune agaba ranar aure tambarin na farfe sane ranar aure ango amarya sune agaba ranar aure tambarin na farfe sane
dau ke takai
dau ku bar ni in gaishe da masu auren kauna yau masoyan duk duniya nake gaidawa dukkanin mai aure ya san yana burge ni ma'aurata wa karkuce nake rawa masu auren soyayya ku kuke burge ni ango amarya rayuwar ku kun dacewa duka ɗalibin waka ba zai ka alburda ba ango amarya tambarin na farfe sani aure ibada ne rayuwa ta gyaru aure kamala ne daraja ce gumu aure nasibi ne arziki ya samu aure faraga ne walwala ta samu aure azanci ne hikima ta karu aure tunani ne hankali ya zaunu aure katanga ne kariya ta tsaidu aure amana ce surka sun boyu aure mataki ne matakalar bawa ne ranar aure ango amarya sune a gaba ranar aure tambarin na farfe sane to ku zauna lafiya masoya tare zaman aure ana bidan jurewa kowa ya tuzo mabashira sa gudu ba zaman haƙuri da shi ake dorewa da gobe da jibi ga kukullin tare to ashe gin sako ba ta fasa isowa adiyan kaji gangami na labari ne yawannan gangamin na soyayya ne amarya ba ta rasa tarbiyya ba dukkan mai shi ba zai iya kani ba zama za ku yi ku ƙara tsoron ba ango na san baka ki nasiha ba baka kuka je amma fa bautar ba ɗayan ku ba kwa bari ya zambawa ba mai kyau ba zai ki ɗaurayin kari ba ashe ranar biki abin buɗa ne gare kuma aurata ku buɗe kunne nasiha ta bazan gaza da faɗi ba a zaman aure ku dan marar jurewa domin kalubale ba zai ki zuwa ba ango da amarya sai ku bar jin tsoro domin ya zama dole ne ba a ɓoye ba abu mai kyau kun san ba a kimar wahala ba sannan komai ya zo nufin Allah ne kowa da murna ranar biki ce amarya ta ango zaɓin sake ce arero arera waka guda ce da kauna da kauli tilasta nace idan an hane ta to za ta zauce idan an rabauta nan za a dace da ƙarya da ƙari to za a goce da an yafa aibu kowa ya mance ranar aure ya tambarin na farfe sane ranar aure ango amarya sune a gaba ranar aure tambarin na farfe sane ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ango amarya sune a gaba ranar aure tambarin na farfe sane